Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yayin da ƙasar Myanmar ke fuskantar ƙarin zanga-zanga da tarzoma, jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke bincike kan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matsaya ɗaya wajen nuna adawa da juyin mulkin da dakarun ƙasar suka yi a watan Fabrairu. Ajiya Juma'a, Thomas Andrews ya ce abin takaici ne a zira ido ana kallon sojojin da suka karɓe mulkin suna irin wannan aika-aika a ƙasar wacce har ila yau ake kiranta Bama. Ya ƙara da cewa ya zama dole ƙasashen duniya su kwaɓe rigar kariya da dakarun ƙasar suke da ita don su fuskanci hukunci. Sai dai jami'an ƙasar ta Myanmar sun faɗa wa majalisar cewa hukumomi suna matuƙar takatsantsan kan yadda suke tunkarar masu zanga-zangar. Mai magana da yawan hukumar lafiya ta duniya da WHO Margaret Harris ta ce allurar rigakafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca na da inganci, inda ta jaddada cewa ya kamata a ci gaba da amfani da ita. Wannan matsaya ta hukumar ta WHO na zuwa ne yayin da ƙasar Thailand ta bi jerin ƙarin ƙasashen nahiyar Turai da ke jingina amfani da allurar. Saboda daskarewar jini take haifarwa a lokaci zuwa lokaci, wata sanarwa da hukumar haɗa magunguna ta nahiyar Turai ta fitar ta ce alfanun allurar na ci gaba da ɗara illolinta, za kuma a ci gaba da amfani da ita yayin da ake gudanar da bincike. Hukumar ta WHO ta kuma ƙara faɗaɗa hanyoyin wadatuwar allurar, inda ta sahale a fara amfani da ta Johnson & Johnson, wacce ita ce ta farko da ake yi sau ɗaya saɓanin sauran da ake yi sau biyu. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi ƙimimi ya ce ba zai sauka a mukaminsa ba saboda zarginsa da ake yi da al'amuran da suka shafi yin lalata yayin da yake ci gaba da fuskantar matsin lamba. A ranar Juma'a, gwamna Cuomo, wanda ɗan Democrat ne, ya yi Allah wadai da wata gamayyar 'yan jam'iyyarsa da take yekuwar ya sauka a mulki saboda cewarsa bai aikata abin da ake zarginsa a kai ba. Baya ga wannan zargi, Cuomo na fuskantar suka kan yadda ya ɓoye adadin mutanen da suka mutu a gidan gajiyayyu sanadiyar cutar COVID-19 har na tsawon wasu watanni. A da ranar Juma'a, jam'iyyarsa ta Democrat a New York ta juya masa baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce wani binciken ƙwayoyin halittu da aka gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa ɓarkewar cutar Ebola da ake gani a ƙasar Guinea ta samo asali ne daga wani da ya warke daga cutar wacce aka yi fama da ita a yankin yammacin Afirka. Yayin wani taron manema labarai a Geneva, babban jami'in kula da ayyukan bada agajin gaggawa Michael Ryan ya kwatanta sakamakon binciken a matsayin abin mamaki. Masana ilimin kimiyya a Afirka da Jamus ne suka wallafa sakamakon a shafin yanar gizo a jiya Juma'a, inda suka ce nau'in cutar ta Ebola da ake gani a ƙasar ta Guinea na matuƙar kama da nau'in wacce aka gani a shekarar 2014. Hukumomi a Iraki sun ce mayakan ISIS sun kashe wasu mutane bakwai 'yan gida ɗaya a lardin da ake kira Salahuddin da ke arewacin ƙasar, lamarin da ya firgita mazauna yankin tare da harzuƙa su. 'Yan uwan mamatan waɗanda suka fusata sun ce ba za su binne gawarwakin ba, har sai manyan jami'an ƙasar sun ba su amsa kan abin da suka kira ƙarin hare-hare da ake yawan kaiwa a yankin, wanda 'yan Sunni suka fi rinjaye a cikinsa. Jami'an ƙasar ta Iraki da dama, ciki har da gwamna Ammar al-Jabbar, sun tabbatar da aukuwar wannan lamari. 'Yan sanda a New Delhi sun tsare ɗimbin 'yan ƙabilar Rohingya da ke gudun hijira yayin da suka je ofishin kula da masu gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, suna neman mafaka daga abin da suka kira musgunawa da suke fuskanta daga wurin jami'an tsaro. 'Yan ƙabilar ta Rohingya sama da 200 a birnin Jammu da ke arewaci aka tsare a makon da ya gabata, waɗanda 'yan sanda suka ce sun shiga ƙasar ta ɓarauniyar hanya kamar yadda wata sanarwa da hukumomi suka fitattace. 'Yan sanda sun ce za a mayar da su ƙasarsu ta Myanmar da suka tserewa domin tsira daga kisan kyashi da ake musu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu mai da hankali kan ci gaba da kalin barazanar tsaro da jihar Niger ke fuskanta. Toma dalla, jihar Niger na ci gaba da dandana kudarta daga hannun yan bindiga dadi da kusan a kullum sai miyagun mutanen sun tafka aika a sassa daban-daban na jihar. Wasu akan ji labari, wasu kuma ba a ma jin labari. A baya-bayan nan dai za a iya tunawa da gaggawa irin aika-aikar sace ɗaliban makarantar sakandaren Kagara da kuma wasu fasinjoji a motar sufuri ta gwamnatin jihar. Amma ko da baya ga waɗannan, ana ci gaba da sace gomman mutane a jihar ta Niger. A wannan mako ne wasu gungun yan bindiga dadi suka farma garin Kutunku da ke karamar hukumar Wushishi a jihar ta Niger, inda suka yi awon gaba da sama da mutane 20. Fatima Zagi, wacce yan uwanta da dama na daga cikin waɗanda aka sace din, ta mana ƙarin bayani.
Jiya da daddare wuraren karfe 1 dare suka shigo, wasu jiya abin cikin su daga nisa ne sai suka tako, da suka shigo sun shigo suna alibi suka shiga gidaje, duk wanda suka gani ko dokiya suke suka kama su da duka suna kwashe mutane. Yanzu sun doka mata guda 8, maza guda 11. Fulani sun fito yanzu na garin, kasa akwai Fulani suna iyo yanzu kaman kwashe mutane su guda 9 su ma, wanda aka sani kenan a yanzu bamu san ga su da mutane da yawa sun gudu. Mata kuma guda 2 akwai wanda za a warar da su.
To ko zaki gaya mana adadin mutanen da aka halaka?
Ba su kashe kowa ba, amma an dai ci duka bi.
So nawa kenan yan bindigar na zuwa wannan gare na ku?
Ba karan farko ba, akwai lokacin da suka tabbabin wani alaji haka nan, mutumin sai samu ya subsidy ya kurce musu. Tun lokacin kuma sun ka kashe wasu kuma a cikin mota sun fito daga kasuwa. To shine kenan jiya suka shigo, kuma da yan bangan garin sun tattashi a lokacin nan sai suka danyi shiru. To sai jiya kenan kuma sai ga ta.
To ko ba ku da yan banga ne a garin?
Akwai yan banga dan har sun dauke ogan yan bangan ma jiya din.
Yana cikin wadanda suka wuce da shi?
Suna cikin wanda suka wuce da shi.
Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari?
Gaskiya garin yanzu na rikita yake, dan mutane hankalin su a tashi yake a yanzu dai da muke ciki. Dan ga mata yawanci kwashe kai suke suna koma su kuma gidan iyayen su, dan garin ya zama musafin tsoro yanzu. Kya kira fa maka yi fa ga taimako, dan Allah a tashi tsaye a shigo mana a zo a ga halin da mutane suke ciki sannan a taimaka mana.
Dan Juma Nalagu, wanda shine shugaban karamar hukumar ta Wushishi, ya mana karin bayani.
Wannan da kake magana shi kade kuka ji, wannan abu kusan kullun na faruwa. Amman kasan ita gwamnati musamman takan so ta maida hankalinta ne a abubuwa haka da suka hawo wanda yake sun faru, ko ya shahi wani nata, ko ya shahi na wani wanda ke kusa. Kamar a misali, zan baka misalin kamar kwanakin baya wannan NSA da aka tare, kaga wannan ya jawo a lot of international attention saboda akwai mutane da dama da ke cikin birane da abin ya shafa. Amma wannan abu kusan kullun yana faruwa da mu, muna kai korafe-korafenmu wurin gwamnati, babu wani abin da ake muna, babu wani gudunmuwa da muke samu daga gwamnati. A lokacin da ake batun maganan an kwashe mata mutane a NSA, an kwashe dalibai a Kagara, akwai yaran Kaliko da aka kwashe guda 11. At the same time, wanda ke mun kai mu gwamnati koke-kokenmu, an bar iyayen yara a the mercy of wa'annan ban. Gwamnati ta ce kada ka biya diya, an dauke matanka, an dauke diyarka, tana cikin daji tare da mutanen gami, ake mata baka gwamnati ta ce kaka bada kosisi, kuma kai baka ga abin da gwamnati suke maka ba na akwato family ka. Mu ne gwargwadon abinda daga cikin abinda Allah ya hore muna, muke kokari muna taimaka ma mu jami'a.
Shugaban karamar hukumar ta Wushishi kazalika ya kuma kara da bayanin adadin waɗanda aka sace a halin yanzu.
Yanzu mun confirm akwai mutum 25 da suka dauka. Muna tsara biki diddiga don mu kara tacewa a duk ko yayi haka, amma yanzu da aka kirga akwai mutum 25 aka kwashe aka kirga maza da mata.
To koyaya masana tsaro ke kallon matsayin jihar Niger a sha'anin tabarbarewar tsaro? Dr. Yahuza Ahmad Getso ya mana karin bayani.
Jihar Niger jiha ce wacce take dauke da sarkakkiya mai yawa dangane da abin da ya shafi matsalolin tsaro. Abin da yasa nace jihar Niger tana dauke da sarkakkiya, hudu daga cikin manyan dazuka da suke da matukar hadari a arewacin Najeriya, dukkaninsu suna da alaka ta kai tsaye da wato yankuna na jihar Niger. Daga karamar hukumar Jire ta jihar Kaduna zuwa karamar hukumar da take makwabtaka da ainihin wato jihar Niger, karamar hukumar Tafa ka dauki wato yankin da yake da alaka da yankin Binin Gwari da kuma yankin da yake da alaka da sashen da ya hada kananan hukumomi masu matukar barazana a jihar Zamfara da jihar Katsina, yankin Faskari da Sabuwa, da kuma wanda cikin yankin Karma kuma Dandime, da kuma wato wani bigire shi ma mai matukar nauyi wanda ya shafi yankin wato Kabar garin Maska a karamar hukumar Funtuwa zuwa inda zai hada ka da yankin karamar hukumar Giwa, wanda wannan in ka gangara zai tafi da kai ya da sake dawowa da kai ta bayan wasu dazuka da wasu kwazazzabai waɗanda suka hada da wato mahorar sojojin Najeriya da ake cewa wato Jaji Cantonment, domin daga can ƙasa da ita daga ɗan nesa akwai wasu gurare waɗanda suke masu matukar barazana, wanda wannan in ka hada ka tattara zaka ga cewar wato ita wannan hanya wace su waɗannan ƴan ta'adda koko mahara na wato masu kai hari karin sa'ar Kanoke ko kuma su tare mutane su kama su dan kuɗin fansa da sauran makamantansu, zaka ga cewar wato waɗansu hanyoyi ne waɗanda suke masu matukar muhimmanci a gurin su. Sannan kuma suka zo suka yi mahada da wata hanya wace take ta dauko tsawon dogon tafiya tun daga kusan yankin Enugu ta biyo ta yankin wato Ugala, ta kuma to wacce za ta zo ta sake hadoka da kusan wato yankin dazukan da in ka wuce garin Akwanga kamar kana tafiya za ka shiga gidan waya zuwa Sakafancan, akwai wata sarkakiya da wata sadada a wannan guri wacce take sake komawa ta hada wancan yanki. To waɗannan gurare suna daga cikin gurare manya-manya waɗanda ake da tuhuma da zargin cewar ana yawo da miyagun makamai koko masu daukar aikin safarar kai makamai da kuma dawo da makamai da sauran wasu abubuwa makamantan waɗannan suna amfani da waɗannan gurare da kuma waɗansu gurare waɗanda ba zai yiwu mu faɗe su ta kafafen yaɗa labarai ba, amma dai mun dade da gayawa wato jami'an tsaro musamman abin da ya shafi wato jami'an tsaro na farin kaya da kuma sojojin Najeriya akan cewa dauki matakai akan waɗannan gurare. Wannan matsala ce babba wato da take shafar jihar Niger. Sannan wani abu na gaba, idan ka dauki wato yanda aka wato suke cin waɗannan masu activity suke cin karan su ba babbaka tsakanin wato abin da ya shafi wasu yankuna na kamar misali Rijana, Gidan Busa da yankin shi kanshi Jere da Katari da kuma wasu ƙauyuka da suke tsakanin Dorawan Mallam Shehu da kuma Dorawa da kuma wato kusa da Tafa, don akwai wasu kwazazzabai da wasu ƙoramu waɗanda nan suka gangara suka sake haɗewa da wasu daga cikin gurare na jihar Niger wanda suke da alaka wanda in ka zagaya za su sake ɗauke ka su tafi da kai su koma da kai wato har cikin waɗansu dazuka da suke da iyaka da yankin Kwantagora. Kaga za mu ga cewar wato jihar Niger tana cikin wani kamar wato sartsi wanda yake tamkar wato dan karamin abu wanda zai shiga can cikin jikin dan adam, wanda gashi ana ganin shi amma ciro shi kuma da wanda zai ciro shi da wanda za a cirewa a jikin shi dukkaninsu suna cikin tashin hankali.
Dr. Getso kazalika ya kuma bayyana abubuwan da yake ganin in an bi su za a samu maslaha a cikin wannan matsala.
Wannan ba zai iya yiwuwa jihar Niger ta ci nasara wajen kaiwa ga gaci ba sai an dawo an yi abin da muka dade muna magana na samun hadaka tsakanin hukumomin wato jihar Niger da jihar Zamfara da jihar Katsina da jihar Kaduna da dai dukkanin jihohin Arewa wanda ya shafi hata ita kanta jihar Nasarawa da jihar wato Kogi da jihar Filato da sauran jihohi. Sai gwamnonin Arewa sun dawo sun yadda su zauna su yi aiki tare. Sannan kuma wato har ila yau akwai wasu sakukuna waɗanda na ya fahimci cewar su waɗancan wato masu aikata laifi a cikin dazuka wanda ya shafi na jihar Niger kamar sun bawa jihar Niger wasu shawarwari da kuma wasu hanyoyi wato waɗanda suke na sata ansa wanda idan jihar Niger ta yi amfani da su yanda ya kamata kuma aka samu masu basira da suka dora ta akan tsarin da ya kamata tare da samun haɗin kan sauran gwamnoni da kuma jihohin da suke makautaka da su da kuma wato samun jami'an tsaro waɗanda za su tsayu masu kishi, sannan a yi amfani da abin nan da muke cewa wato tsarin tsaro na cakuɗeɗeniya tsakanin al'umma da jami'an tsaro da kuma hukumomin gwamnati, wato a yi community driven approach, a yi amfani da ɗaukan mataki mataki na ƙasa zuwa mataki na sama.
To masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, cikin wannan shiri muna ɗauke da tarihin wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa ta jihar Kano mai suna Zangon ƴan Kwando. Kamar yadda mai unguwar ƙauyen Zangon ƴan Kwando Malam Bala Adamu Idris ya bayyana, asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne ƴan kasuwa da ke zuwa daga sassan jihohin Katsina da kuma Borno. A wannan tattaunawa da muka yi da shi, mai unguwar ya yi bayani tun daga yadda ƙauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki.
Ni sunana Bala Adamu Idris, mai unguwar Zangon ƴan Kwando.
Taƙaitaccen tarihin wannan gari na Zangon ƴan Kwando.
To tarihin wannan gari ta Zangon ƴan Kwando, ni a garin na aka haife ni, amma na binkici kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari. Alhamdulillah, kakanni na da iyaye na sun tabbatar min magana su ta zo guda ɗaya cewa na binkici tarihin nan, sun gaya min ainihin wannan gari na Zangon ƴan Kwando da ba gari bane, fili ne, gonaki ne na mutane, amma akwai mutanen da suke zuwa daga Katsina daga gurare daban-daban sai su zo sai su mahada a gurin da masu sayan kayan su da masu sayarwa, sai su kasuwanci a gurin. Alhamdulillah, suna yi lafiya, ana rabuwa lafiya, sai suka ga cewa to tunda gurin nan ya zama mahada ce, ya kamata a yi gari a wannan guri. Saboda haka sai aka ga dattawan guri da malamai sun gamsu da cewa a zo a yi garin mana. Saboda haka sai shawarar su ta zama guda ɗaya ce, sai aka zo aka ba da umarni aka tsaga lotai a wannan lokaci. Kowa ya gamsu da abin da aka yi. Allah ya ji kan hakimin dawakin tofa ɗan Umar ɗan Kano, Allah shi gafarta masa. Shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka. Yayi wa jama'a gari godiya, yayi wa jama'a addu'a, yayi wa garin addu'a. Kuma alhamdulillah, addu'a ta karbu, gari ya kafu, an ci gaba, muna zaune lafiya gaba ɗayan baki da ƴan gari. Kowa Allah yana kahi, muna zama da su lafiya.
Zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa?
Wannan shekari an kafa shi shekarar 1958. Saboda haka garin nan shekararsa 61 da kafuwa.
Waɗannan irin ƙabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari?
Ainihin ƙabilun da suka fara zama a ciki ba ƙabilu ba ne, kakanninmu ne da kakannin kakanninmu su da suka kafa gari, kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari. Ainihin su mutanen nan mutanen jihar Borno ne. Allah ya kawo wannan guri, suke mu'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari, kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu.
Shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa?
Eto, abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa, alhamdulillah, akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari, kuma wannan gari an kafa shi daga baya, kuma Allah ya masa albarka. Allah ya fifita garin, ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacin sa da shi. Wannan shine ƙarin jin daɗin mu, kuma har yanzu alhamdulillah.
Me wannan gari ya shahara da shi?
Wannan gari ya shahara da sana'a guda ɗaya, ita ce sana'ar kwando na saƙa. Muna yin kwandon da itatuwa. Akwai kwatankwacin itacen geza, akwai sarƙaƙƙiya, akwai sabara, akwai marga, akwai lalle, duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'a.
Shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari-gari ne ko kuma ƙasashe?
Alhamdulillah, wannan kwando din Najeriya duka ba inda ba a kai shi. Kuma ina mai tabbatar muku da cewar daga Nijar an zo an sai kwandon nan, ba mu san iyakacinsa ba. An zo an sai kwandon nan daga Kamaru, ba mu san iyakacinsa ba. Ghana, Chadi, Mali, duka an ɗau kwandon nan an kai shi. Kai, ina mai tabbatar maka da cewa an ɗauki kwandon nan an kai shi Saudiya ma.
Duba da tsawon lokacin da aka ɗauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan ƙauye, har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando?
Har yanzu babban alfaharin da muke da ita ya isa, domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so, muna da shi, muna yi, kuma ana yi har gobe, alhamdulillah.
Baya ga sana'ar kwando, akwai wani abu da shi wannan gari yake takama da shi?
Eto, mu dai a iya sananmu da tarihinmu, ba mu da wani abu da muke takama da shi a kan sana'a a yanzu, illa wannan sana'a ta kwando.
Idan ba a manta ba dai, a wani lokaci cikin shekarar 1985 ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar Kwakwaci a Katsina Road cikin birnin Kano zuwa wani sabon guri bayan ƙauyen Dawanau cikin karamar hukumar Dawakin Tufa. Aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da ƙauyen na Zangon ƴan kwando.
Wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari, waccan yana aikin soja, ita ce Kwakwaci. To alhamdulillah yaranmu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a. Ko yanzu mun gode, mun gode, mun gode, alhamdulillah.
Shi wannan gari Zangon ƴan kwando, akwai wani kirari da ake yi mishi?
Eh, to kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shi ne ake cewa Zangon ƴan kwando madafa tuwo garin Dangage. Wannan shine kirarin da ake wa garin.
Wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke buƙatar mahukunta su sani?
Muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i, iji tausayinmu, ijinjina wannan abin ya zo ya alƙawarin gina wani asibiti. Alhamdulillah an zo an fara ginin wannan asibiti, an ci gaba. Daga ƙarshe gwamnati ta faɗi, Allah ya kawo Malam Ibrahim Shekarau izo ya ɗora mana a kai. An yi duk gudunmawar da za a yi, an yi, an kuma kammala asibiti. An fara aiki sosai ka'in da na'in, har a yanzu haka ana aikin. Hakan ɗan je shaka tafi, shaka tafi, shaka tafi. To amma asibitin ya sami matsala ta yayewa iska, shine ya burbura ta shiga da kwaruka dai duka dai abin muna buƙatar tallafi a kai. Sannan akwai sashin makarantar firamare da muke da ita, muna buƙatar wannan firamare a shigo ciki, gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata a yi mana, saboda gaba ɗaya yaranmu gaba ɗayansu a ƙasa suke zama. Babu wani ɗalibi da yake akan kujera, duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke. Muna neman gudunmawa a gurin gwamnati a taimake mu. Sannan akwai maganar ruwan sha, muna da ruwan sha to amma akwai rijiyoyinmu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu, ɗaya akwai ruwa, ɗaya ta lalace tun. Sannan akwai wasu wani ɗan kasuwa da ya zo ya taimake mu imana rijiyar burtsatsen guda biyu, alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki, ɗaya ta tsaya tuntun. Wannan shi ne ƙalubalantar da muke ta fuskantar garin.
Kan matsalolin da mai unguwar ya zayyana, muka nemi jin ta bakin kansilan yankin Malam Zakariya Abubakar, wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan buƙatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano, Najeriya, da kuma sashin Hausa na muryar Amurka, wato BOA.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.